Ashirin mana nishadi a yau dandali ya samu bakoncin sabon mai daukar nauyin shirye fina-finai matashi kuma malamin turanci masu iya magana dai kan ce waka a bakin mai ita tafi dadi
Haruna Muaz Muhammad amma ba sai na da MM Haruna
to kai waye a Kaliwood din nan
ni ba kowa bane ba
wani ne mana
tunda kafin so executive producer ne wato mai daukar nauyin shiri sannan amma gaskiya an fi sani na akan wajen rubuta littattafai na turanci da program na koyar da turanci da kuma makaranta ta koyar da turanci
to ya akai malami ya tsanduma harkar film
eh to kin ga abin da ya shafi abin da na karanta na English ne da literature kuma literature yana nufin adabi adabi kuma abin da ya shafi harkar rubuce rubuce ne da fina-finai da kuma waƙoƙi amma na turanci
to amma fina-finai a Hausa kuma kake yi ko
eh amma na subtitles na turanci sannan kuma amma wannan ma kamar testing ne nan gaba kuma akwai turanci zalla za su rika fitowa wannan kamar an fara ne
har yanzu baka bani amsa ba kai na damun kowa ya san cewa duk wanda ya karanci harshe ya hada da adabi da shin kai sha'awa ce ko kokaka akai ka tsinci kanka
eh sha'awa ce gaskiya ina da sha'awar tun a da ina da sha'awar gaskiya abin da haka ne taso ina da sha'awar harkar kuma san yin harkar ne ma ba ni dama nake ta ci gaba da karatu da abubuwa da yawa akai
to wane ne film ɗinka na farko
Husna ko Huzna shine wanda na so ne rubuta labarin kuma na yi screenplay da komai insha Allah shine na farko wanda na fare na amma ko in kananan fina-finai ne waka ce da sauransu wanda wannan hadaka ce mutum biyu ko uku ko biyar mu hada mi amma ba na amfani da sunana gaskiya lokaci
shi Husna ko Huzna din nan ya me ne jigon labarin akan me ne
labarin dai akan Jamila na gudu da Adam A Zango da suke son juna da kuma Fati Washa ta zo take ce dole ita za a aura to kuma
wata ce a waje
kenan eh wata ce a waje ta shigo kuma bacin an samu sarana ta shigo take cewa dole ita kuma da ita za a aura kuma ga ta yar tallangora ga ta irin ba wata a cikin society ba so wannan dalilin da yasa kuma shine ita Jamila na gudu take watsa mata acid ake ta wulakanta ita Fati Washa mai tallangora to wulakanci da kaga kin ga na farko ana nuna irin kada ka wulakanta na ƙasa da kai sannan kuma kishi akwai level ɗinsa irin kishi na mata ba komai zaka dauka da hannunka kawai ka je ka aikata ba tare da kuma kai tunani akan abin nan ba dole mutum ya rika danna zuciyarsa in wani abu ya faru sannan kuma ya nuna amfanin addu'a duk abin da yayi zafi duk abin da ya shafi mutum to addu'a ita ce magani
addu'a ta yi tasiri a film ɗin kenan
addu'a ta yi tasiri a
cikin mai talangoran ta ci galaba daga baya
ne eh ta ci galaba akan wasu to amma iya galbar take so ta ci akan wacce take so ta ci bata ci ba saboda karfin addu'a
kenan ai ka ce shi mijin Jamilar yana son mai tallangoran amma ita Jamilan kishi ne
har yasa ita jarumin shirin ya fi son Jamila na gudu kuma an samu sarana su bai fi saura sati biyu ɗauran aure ba ita kuma mai tallangoran take shigowa dole ita take son ta aure shi
da asiri ko da menene
a'a ba da asiri da naci to kuma ita kuma Jamila na gudu take so ta cutar da wannan mai tallangora an zo an mata duka bata bari ba an gaggaya mata manganu bata bari ba da ƙarshe dai take samun acid ta watsa mata to ta watsa mata acid din ta wulakanta ta ashe bata sani ba aljana ce ita mai tallangora to shine azan take dawa take yin ramuwa to a garin ramuwan ne da sauransu to shine addu'a ce take protecting din su
ita mai tallangora idan na fahimci ka aljana
ce amma ta zo a siffan mutum sabi tana son dan adam
shi dan adam din ya a farko ya fahimta ko sai daga baya ne ya fahimci
kowa ma ba wanda ya fahimta da ɗan kallo da ɗan ba wanda ya fahimta sai wajen tsakiyar film din da aka so a illata ta aka watsa mata acid ana so a kashe ta daga nan ne kowa ya fahimta
cewa ita aljana
ita aljana ce
amma tun farko ita wannan labari
saboda akwai darussuka da yawa da ake nuna wa mutane karka wulakanta dan adam sannan kuma duk abin da ya shiga duhu so addu'a ita ce way out wato ita ce mafita sannan kuma labarin nan yana bayani akan abin da zai iya faru a baya ko yana faruwa yanzu ko kuma zai iya faruwa nan gaba so wannan abu ne da yake faruwa kuma zai iya faruwa wato ta wannan hanyar ko ta wata hanyar shi wannan labarin in ga duba yana tasirin aljanu yake a cikin mutane da aljanu suke yin wannan din
su to me ya alakar wannan film din da mutum da aljan shi tunda mutum da aljan kusan makamancin haka ne
akwai
ta amma a wancan ta aure
shi target din da lokacin kika kalle kamar mutum da aljan shi za ta ga kamar irin aljan yana shiga jikin mutum amma a wannan film din babu aljanin da ya shiga jikin mutum da yawancin fina-finai za ta ga cewa ana nuna aljanin ya shiga mutum da sauransu kamar abin da yake wan faruwa to amma wannan aljanin ma ita babu ruwanta ma da shiga jikin wani a'a ita da kanta take kanga an riga an raba cewa ban taba dai ganin gaskiya fim din da ban sani ba dai ko kallo na ne bai kai ba fim din da aljana take tasiri ba tare kuma ta shiga jikin dan adam ba
to amma cha nake an ce aljanan nan ba su da sifa dole sai su shiga sifar dan adam
eh to ita ma kuma ta fito ne a matsayin mutum amma ba ta ga jikin wannan ta shiga ba shiga tana kwafin irin wannan dabi'un wata da shigarta da komai ta rika zuwa a
matsayin mutum kenan ba a nuna ita aljana a sifar mutum ta zo ba a nuna ita wacce ta shiga azin sifar wacce ta dauka ba
misali yanzu tana iya yin ta yi shiga irin ta jarumai fimna tana iya yin shiga ta malama asibiti tana iya yin shiga kowa amma ba ita shiga jikin mutum ba sai dai ta yi kama da wani ka dauka ita shi
to nawa aka sha anan
gaskiya da yawa
an fara mai da riba
insha Allah an fara mai da riba insha Allah
to tunda wannan shine film ɗinka kamar na farko da kake wani irin kalubale ka fuskanta yayin
eh kalubale dai daukan dadewa da aka yi ba fim din ba mu dauka akalla da rubuta shi ma an kai wajen shekara biyu kafin ma a ji a dauke shi da daukar sa kuma kafin ma ya fito an dauke wajen shekara daya
saboda
tsari ne da mutum ya tsaya ya tsara abin ba a so ka samu matsala
to madalla mallam M Haruna sai dai mu ce Allah ya yi da nufi baraka Bashir Murya Amurka daga Kano a Najeriya.